My dogs, black boy. Muna fujira barawo emma ta munana me warin baki fa emba ni bani sharayya da kazama yiso bi da boniki ga caji ga yunwa ga kudai ga rowa ga cuta ga ƙarya sai jin bashi ba biya free shop ko labo inda ba ma dogs ba a ba mu kudin mu gwamnati mara aiki alƙawarin yan nepa kaman yan sanda fa ndla kai efcc yo manya rashin kunya kai babba ja girman ka waka mara daɗi dj with a dog party fangel and steve jet white brad on tom brown binya shi stretch mark bobby where don't follow money we no go last long emma ta masu yaudara samari masu yaudara karshen maganar kaddara shaye-shaye kayan maye yan neman suna fake life on ig idan ba ka ja ka sani ka take baƙin ciki kala-kala sai ƙaryar dala-dala aikin wahala zaman kashe wando cin hanci ga rashuwa rashin ibada tashin hankali kabilanci fasikanci rashin adalci bujurewa iyaye kashe-kashen mutane auren dole shaidar zir cin haram
bejo mai ganga na gode bejo mai ganga na gode
Knock of Vibes. Music at HouseOfSongs.com.